أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره وقدره العظيم. اللهم كفر جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أسلم، وأعوذ بك من الغتال من تحتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بيان هكا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله من دعوة شيخ ودعونا تفسيرنا للقران من جرمه كما يندى هكا سابق قران الله وانا مسلى شي واندى ايوما الله ساكي داو وادا مو مطورا عند ما كان اجيا واندى مكوانا اسكوانا سورة سورة الصافات واندى كما مكوانا آية mukwana aya ta 100 kenan mukwana aya ta 101 kenan wanda zamu tashi aya ta 102 wanda ayoyin mu karanta a jiya in ba amince ba mun shiga da cikin bayanin inda Allah madaukakin sarki ke karanta mana kissar Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu da shi da mutanen shi wanda mun ji irin abun da ya gurana a tsakanin su na su waɗannan kafiran nashi waɗanda yayi kira suka yi imani karshe suka yanke hukunci na za su jefa shi a cikin wuta domin su kona shi to kuma sai ya zama sun yi wannan aiki sun kunna wannan wuta wanda wannan wuta da suka kunna amma Allah ya kiyaye shi kuma dai karshe bata kama shi ba to shine wanda Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa watan karshe suka yi shawarar jefa wannan shi a cikin wannan wuta wanda ake cewa fa alqubu fil jahim wanda suka yi shawara suna cewa wai a jefa shi a cikin wuta wanda kalmar jahim wato duk wata wuta wadda aka hura ta yi yawa ya zama wata saman wata ta yi yawa kware da gaske to ana ce mata al-jahim to shi yasa sai suka ce za su yi haka nan din to shi ne Allah ya ce sun nufi makirci ga Annabi Ibrahim matuƙa da gaske amma Allah ya kare shi wanda mun faɗa cewa sun gina gini ne wajen kunna wannan wuta wanda suka gina gini an ce zai kai kusan tsawon zira'i 30 haka tsawon gini wanda suka yi da duci suka gina shi fadi ne kuma zai kai kusan zira'i 20 shi kuma wanda haka nan suka cika shi dam da wannan abin wuta din suka zo suka kunna wannan abin wuta kai suka yi hada majojawa wanda suka jefa shi Annabi Ibrahim din a ciki saboda bayan an kunna wutar da ma sun ta tunanin wanda za a yi tunda an yi gini gashi ya tsawo to kuma wa zai hawa wajen kai Annabi Ibrahim a cikin wutar din kaga wanda zai hawa tare da shi za a yi yawa to shi ne aka ta tunanin ya za a yi to karshe dai shi dai ba shawara ce wato ai wannan majojawa din wanda aka zo aka yi wannan suka wurga shi Annabi Ibrahim to karshe dai Allah ya kiyaye shi daga wannan to shine wanda muka ji duka dai a jiya to a yau kuma to karshe dai duk bayan wannan ne sai kuma Allah ya umarci shi sai ya ce zai hijira ya bar nan kasar tasu nan wajen Babila kenan wajen kasar Iraki kenan zai koma can wajen Sham kasar Siriya kenan a yanzu to shi ne muka karanta wannan ayoyin su ba kwana gare su na cewa inni zahibun ila rabbi sayahdini to wannan shi ne wannan hijira ya koma zuwa kasar Sham din to shi ne can sai Allah yake faɗa cewa bayan yayi wannan kuma sai addu'a yace rabbi habli Allah ka bani da min as-salihina daga cikin kuma wanda yake ayya na kware wanda zai zama mutumin kirki mai daraja to shine sai Allah ce bashsharnahu sai muka mai albishir bi gulamin halimin da da wanda yake mai hakuri wannan wanda shine amma wannan bashara mun shakarantawa dai yanda ta faru cewa lokacin akwai waɗansu mala'iku saboda wannan hijirar sa da za a yi kotun shi annabi Ibrahim tare da annabi Lutu sun ka tafi shi annabi Lutu da yake ga dan uwan shi annabi Ibrahim din matsayin dan uwan shi ne a kasan a wancan lokacin su annabawan manzannin kowanne Allah yana aiko su za a aiko manzo a wannan yankin kuma sai ka isko ka ta can gaba sai ka isko kuma can wajen kuma akwai wani manzo shi ma can wanda Allah ya aiko ba irin manzancin annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wasallam wanda shi na duniya ne gaba ɗaya ba a yin wani shi kadai to sai ya zama nan daga annabi Ibrahim kuma ga annabi Lutu shi ma can na shirki duk wacce guda ba ne ta kware kuma duk lokaci guda zamani guda to da za su yi wannan hijira din tare sun kai hijira ce yawa a jiya da na faɗi cewa dama a lokacin duniya shi annabi Ibrahim daga shi sai mata shi da suke bauta ma Allah ina nufin bisa ga wannan bangaren da shi annabi Ibrahim din yawa sai an koma wajen shi annabi Lutu sannan za a samu cewa akwai shi annabi Lutu shi kuma can nashi bangare daban bisa ga nashi manzanci wanda Allah madaukakin sarki ya dauko shi da shi din to shine Allah yake magana cewa aka mai albishir da wannan to lokacin su waɗannan mutanen na annabi Lutu da yayi musu wa'azi su ma suna ta aikata daukar suna wanda suke aikata na marasa kyau na wannan duwai da suke yi to karshe bayan sun yi wannan to sai Allah ya turo da malaiku waɗanda za su halakar da mutanen nashi annabi Lutu to shine sun ka zo kamin su wuce wajen annabi Lutu to anan ne sun ka biya wajen shi annabi Ibrahim ne sai suka biya wajen annabi Ibrahim wanda a lokacin ne wanda ya ta musu hidima yasa an ka yanke musu dan maraki da sauran abubuwa da abinci an kai ta kawowa saboda shi da ma an ka yanke ne ba ko shi dan maraki ya ka yanke ba wani lokaci ko kaza sai ta gagara ku shi dan maraki yake yankawa to haka yamma wannan baki na shi ya yanka musu wannan dan baraki amma kuma gashi ya kawo musu kuma sai musu ce ba yayyayi amma sai musu ce ba to shi ne sai ka dai tashi jaddan mu ya za a kai na ganin kai baki kana ganin ka mutunta su da girmamawa gare su amma kuma duk da girmamawa da kai musu sai gashi kuma an waye gari abincin da kake musu da hidima da komai kuma su kici to shi ne sai suka ce mai ai kai da mu su mala'iku ne kuma Allah ya ko su ne zuwa ga mutanen annabi Lutu domin su halakar da su ba wannan a wannan lokacin ne wanda aka ce a lokacin ita ma ta tashi ita Saratu tana watan ita ce wanda take tsaye a wurin ita ce take gwada kawo hidimomi na abinci din to shine jin labarin sun faɗa ma annabi Ibrahim cewa za su sai su halakar da mutanen annabi Lutu to sai kawai ta ji dadi sai ta yi dariya mun karanta a fadhikat sai ta yi dariya shikenan sai Allah ce sai muka mata albishir da samun shi wannan dadi to shine aka nufi wannan bashara din ta hannun su waɗannan mala'ikun shine nan Allah ya musu wannan bashara din shine bashsharnahu sai muka bayar albishir bi gulamin da yaro wanda yake kuma halimin mai hakuri wanda ana cewa da yake za mu karanta a yanzu abinda malamai suke magana dangane da dan za mu karanta a yanzu suke magana kan umarnin da Allah ya ba annabi Ibrahim na yanka dan shi wanda malaman suna magana cewa to cikin dan wane ne daga cikin su tunda dan guda biyu ne a gare shi akwai annabi Isma'ilu akwai annabi Ishaqa to cikin su wane ne wanda an kai sai wajen yankawa din wanda akwai su kallon malamai da yawa wurin wanda kuma cikin malamai din watan akwai waɗanda suka tafi kan cewa annabi Isma'ilu ne wasu kuma sun ce annabi Ishaqa ne kuma tun daga cikin sahabbai aka samu haka wanda daga cikin sahabbai akwai wanda suka tafi akan cewa shi annabi Ishaqa din ne daga cikin sahabbai da tabi'ai haka ma shi ma akwai cikin su wanda suka tafi akan cewa annabi Isma'ilu ne to wanda daga cikin wanda suka tafi cewa annabi Ishaqa ne sune suna nan kamar irin su sayyidina Jabir bin Abdullahi Jabir bin Abdullahi da irin su Abdullahi bin Abbas da irin Abdullahi bin Mas'ud da kuma Abdullahi bin Abdullahi bin Umar sanan da sayyidina Ali bin Abi Talib da kuma Abbas bin Abdul Muttalib da sayyidina Umar da sauran dai wasu daga ciki sanan da kuma sauran tabi'ai da yawa wanda suka ce annabi Ishaqa ne ba annabi Isma'il bane shine an ga ci ayan kai amma kuma har yanzu baka samu wasu daga cikin sahabbai da irin su Abu Hurairah shi ma da sauran su suna da yawa kuma suka ta kuma wasu daga cikin sahabbai kuma suka tafi akan cewa a'a annabi Isma'il dai saboda shi babban dan na annabi Ibrahim ne shine wanda ita Hajaru ta haifa wacan kuma ga din wanda sai ta haife shi ne sannan daga baya an kai manga an ka ainihi watan a hanshi annabi Isma'il din annabi Ishaq din shi kuma to wannan shine suka cewa kuma abinda zai tabbatar da haka nan gore suka ce shi wannan dan da aka yi albishir da shi anan gurin shine shi annabi Isma'il din ne yace bashirnahu bi gulamin halimin muka mai albishir da samun da wanda yake kuma mai hakuri sai aka ce wannan cewa mai hakuri din watan ishara shi na cewa wa zai yi hakuri cikin umarnin da Allah zai ba wa manna shi ne yanka shi to zai yi juriya in yayi hakuri ya dadda karba hakan ko ba zai jayya ba shi yasa Allah ya ce halimin din sannan kuma har yanzu suke cewa in aka duba abinda zai karasa masar cewa shi annabi Isma'il din ne saboda ai a Makka an kai wannan abu Makka aka ce yanka shi shi ko annabi Isma'il din shi ne annabi Ibrahim da ya kai can Makka ya aje shi kuma annabi Ishaq yana can wajen Falastinu kuma aka ce gashi har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan ragon wanda aka baka wanda za mu karanta yanzu wanda aka fanshi shi annabi Isma'il da shi ya sai aka ce kahonin shi suna nan rata a Ka'aba har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to inda ko shi annabi Ishaq ne suka ce da can Falastinu can za a yanka shi can za a yi wannan abun a yi wancan saboda haka tunda an ka ga kahonin ragon nan a nan Makka to ya gwada kenan tunda annabi Isma'il shi a Makka ne kuma shi a babba ciki haya to lalle akwai alama shi ne wanda abu ya faru gare shi wanda ana cewa su Yahuda suna karfafa cewa annabi Isma'il ne saboda su su akakan su ka gane shi ka cikin zuriya ta suke yawa ne zama shi ne saba na dare shi sa suna karfafa cewa a shi ne to wannan dai ta kowane bangare da zamu ji da sauran dalilan su da yana gaba mun ka shiga cikin ayoyi su waɗanda suke cewa annabi Isma'il din ne shine wanda aka yanka dan suna cewa kamar yanzu shi annabi Ishaq shine wanda Allah maulaki sarki yan mai aka yi ce za a bashi da shi ne wanda aka bai wannan bishara da nan ita mata ta ita a Sara din to kuma sai Allah ya ce za a babashar nau wanda aka ce Allah ya ce muka yi bishi bi Ishaq kuma sai wata aya ta ce wa min wara'i Ishaq Yakuba kuma bayan shi annabi Ishaq da an haife shi shi ma zai haife da mai suna Yakuba sun ka ce to inda shi ne an ka ce a yanka a za a ce kuma har shi ma zai haihu inda shi ne za a yanka ai ka ga ba a ce ba shi tun da aka yanka shi na magana har shi ma din to tun da tun kamin a haife shi Allah ya ce za a haife shi kuma shi ma zai haife nashi da to ba shi ne kenan za a yanka ba yawa shi din ne sannan kuma aka ce har yanzu kuma gashi an mai albishir da kuma Allah ya ce kuma shi nabiyyan ne shi annabi Ishaq din da aka mai albishir da shi ya sai Allah ya ce kuma annabi ne yana daga cikin annabawan Allah to sun ka ce bayan Allah ya ce annabi ne shi za a yi kuma Allah ya ce kuma a yanke shi kuma tun bai zama annabi ba bayan Allah ya ce kuma annabi ne zai zama to duka dai akwai maganganu da yawa daga cikin wanda ya ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi a tafsirin shi da sauran dai malaman tafsiri da dama wanda sun kawo wanda ka bayanan su sai da gaske da fadi da ma a shugaban Yasir radiyallahu anhu a nashi tafsirin shi ma da sauran dai malaman su Imam Dabari da sauran su duka duk suka kawo irin wannan bayanan da dama wanda in mun shiga cikin ayoyin za a ji ƙarin bayani cikin insha Allah to shine Allah maulaki sarki yake magana cewa bashar nahu sai muka yi mashi albishir shi a annabi Ibrahim din wanda aka ce kuma wannan albishir din shine ta harshen mala'iku ne kenan wanda Allah ya ko zo su ga mashi kamar da muka faɗa ga razu din cewa wannan mala'iku ne suka zo da su ba kamar tabaki wanda za su halakar da mutanen annabi ruhu kenan wanda duk mun yi shi da cewa ka zo can cikin suratu Hud da mun yi shi san da faɗi kai da gaske to shine Allah yake cewa ko shin muka bi albishir bi gulamin da yaro wanda yake halimin mai hakuri aka ce wannan cewa mai hakuri din ne ishara ce ta cewa lalle annabi Isma'il kenan domin shine wanda ya isharar cewa zai yi hakuri bisa ga abun da Allah mabukin sarki ya bada wani ne ya kashi to sai Allah ce fadan ma balaga ma husaya lokacin da ya kai yin aiki tare da shi annabi Ibrahim din shine ayin ya sa ma'ahu ya zama yana tafiya tare da shi ya wayo ilahu yana taimakon shi a cikin ayyukan shi to shine kila kuma an ce balaga 70 ya kai shekara 7 ne waqila 13 sana kuma an ci shekara 13 ne ko dai menene dai ma'ana dai bayan ya dan taka ne an ga yana cikin yaro haka to a wannan lokacin ne Allah ya bada wannan cewa a yanka shi din wannan kuma ana cewa abin da dalilin Allah ba shi wannan umarni to shine watan yake cewa Allah bai ma sai lokacin da ya isa yin aiki ko isa yin tafiya tare da shi saboda an ce ga lokacin duk inda Annabi Ibrahim zaya yana tafiya tare da shi ya saboda shi kadai annan gare shi gaba daya baya da wani dadin ba shi ba to saboda kasancewa bai da wani dan in ba shi ba to shi yasa sai ya zan kuma gashi Allah ya ba shi umarni cewa ya yanka shi to kaga wannan yawon da yake saboda yana shi kadai bai da wani dadin ba shi kuma kamar da makanta aje cewa ya kai shekara kusan wasu na cewa 80 wasu kuma suna cewa kai 90 lokacin da ba ya haife shi din to saboda haka dai ko dai ta yaya Annabi Ibrahim da ya tsufa ne a lokacin da ya haife shi wannan Annabi Isma'ilu din Annabi Isma'ilu duk da yayin Ibrahim din lokacin ya tsufa ne to shi ne aka ce lokacin da ya kai wannan shekaru din kala sai daya ce saboda lokacin shi Annabi Ibrahim sai ya mafarkin an ba shi umarnin cewa ya yanka wannan dan nashi to shi ne kala sai yake cewa ya bunayya ya kai dana inni arafin manani ni na gani a cikin bacci mana na yi mafarkin cewa anni azbahuka cewa lalle zan yanka ka an bani wani in yanka ka kuma ga ya warwayar anbiya da haƙƙun gashi kuma mafarki na annaba kuma gaskiya ne wa afalin da kuma ayyukan su bi amrillahi ta'ala da umarnin Allah ne da kuma suke yinsu don haka bayan ya gaya mai cewa Allah ya umarci shi da yanka shi a cikin mafarki sai ce amma fanzur ma za ta ra ka duba ka gani me ka gani to amma shine fanzur ka duba ka gani ma za ta ra me kake gani me ra'ayin ka cikin wannan magana din shine shawara ko shawarce shi liya arasa bi zabi da ya samu ilmi kiwa da wannan yanka din wannan qala la amru rabbih ya kuma lil amri domin ya kuma mi kawaya zuwa ga wannan umarnin da an ka bashi wannan shine abin da ya faru kenan wanda ake cewa kuma hikimar da ta sa Allah ya sa shi Annabi Ibrahim din Allah ya bashi umarni ya kawo nan dana shi saboda kasancewar na farko dai baya da wani da sai shi kadai kuma ga Annabi Ibrahim yana da muqami na khalilullah wata kaza Allah Ibrahim khalila to kuma yanzu ga shi bai da wani da sai kwara daya ka ko sai shi wannan dana shi ko to shi ko Allah kaida sai in yana son ka to bai so kuma ka so wani abu can daban ba kware ku saboda haka shi yasa shi a soyayya tashi yana son ta koma daga kai sai shi kurun to sai ka kuma da bayan kaga son wannan kata nan da su kuma yanzu ga kace saboda bai da kuma da wannan daga ya tsufa kuma shi kada ya gare shi to kaga ai ba karan don dai a gwada mai jarabawa babba to shi yasa sai Allah ya ce to yanke wannan ai kaga ba karan jarabawa shi wannan shi an nan gare shi kuma sai da tsufa ya same shi ba yana shekara kusan 80 ko 90 da wannan sai ya same shi kuma aka ce yanke shi subhanallah to wannan shi yasa aka ce domin wannan abun ne don a watan a jaraba shi wannan son da ya dara suna shi a cikin zuciyar tashi don a raba shi da shi ya koma zuwa ga Allah shi yasa Allah ya bashi wannan umarni wanda ana cewa shi da ma soyayya ta Allah ko san tsanani gari ta dan indai kana son Allah kuma Allah yana son ka to sai ka haɗu da jarabawa ko kala kala ma da yawa ana cewa ta ranar Annabi Musa alaihi salatu wassalamu wato ya gana da Ubangiji madaukakin sarki to lokacin da ya dawo lokacin da zai gana da Allah din zai tafiya din to sai ga wani bawan Allah sai yake ce mashi zai ba shi sako zuwa ga Ubangiji madaukakin sarki in ya zo yana son Allah ya zo shi ya ce ma dai Musa in ya zo ya isa da wannan sako na shi ga Ubangiji ya ce to shikenan Annabi Musa da ya zo a masa bai isa da sakon ba sai Allah ya tambaye shi wato kai ne ina sakon bawa na da ya baka kana cewa eh to kai ko ai wani zai sai ce to ai wani ai na san da kasar shi yasa ba da ba sai na fadi ba eh to shine ya ce to ai da baka sako ai mana ka fadi mana to shine sai da yake cewa to ya ce ka so shi ne yana so ka so shi ce to shikenan to lokacin Annabi Musa yana dawowa ko da ya dawo sai isko wannan mutum ya isko duk zabuka sun ce na ba da sai kace kace shi gaba daya shi mutum wanda ba da wannan sako Annabi Musa sai ji diya da isa yi kuma ko bangiji ki tsaya bangiji wannan bawa wanda ya baka ne sako zuwa gare ka na cewa yana so ka so shi ina koma ga abin da isko ya faru kisa ku ka su ci sun kace da zama sai ji kai Musa kana kamar sunan cewa wani mai sauki balle wani su ne ke nuta alade saboda haka shi yadda sai Allah jirba kan abubuwa kala kala in Allah na suna ka kanan in Allah yana gudun kai ba ka kudi ke zama ka dan kuma kana so sai hana ma kudi ga yana so da ka dan kana da daraja da kima da komai gare shi amma sai baka tunoci baka da kudi misali ne daga ba
Allah
duk haka tana faruwa ko kuma in ya san zaka dauko daga cikin dayanka ka sanya maka wata soyayya wanda a sama da wanda ya kamata ka sanya ta can wajen ubangiji din shikenan sai roki dan dan ya baka da su duk yana faruwa kare daga in kana gane kana zuwa da dako su wanda kaka ji da su kware da gaske wanda so ya taka tsakaninka da kai da su wata na son ta kai irin wanda tsakaninka da ubangiji wanda ka kawo ubangiji din to sai Allah ya raba ka da su shi da su su shike dan dai a dawo so ya taka kuma da wannan Allah din to wannan haka ubangiji ya roke sarki yake to shine shi yasa malamai suka ce to shine hikimar da tassa Allah mabarkin sarki a yamba shi annabi Ibrahim umarni na cewa wato yanka wannan dan nashi din to shine to shine Allah ya bashi wannan umarni din cewa ya kwana da to shine ake cewa kuma an ce wannan mafarkin nashin da yayi tunda ya ce ni a rafil marami ko yayi mafarki ne ana cewa ranan takwas ga watan Zulhajji ne abin ya faru yawan mafarki din da yayi wannan mafarki a tara ga takwas ga watan Zulhajji to sai bai ji aikata ba kuma wannan shekarar kuma ya sa kwanta kuma sai kare mafarkin hayyan cewa dai ya kawo da dan nashi kaga ranar tara ga watan kenan sai ranar 10 ga wata shi ma sai saki har yanzu mafarkin nan na uku kenan ranar sallah kenan ranar laye kenan ko to shi kenan sannan ne ta ce zai ta ga wannan ko ran nan ne ya aikata da wannan aiki din a ce anan me na inda ake a ya soki hadiya da sauransu anan me na to nan ne inda abu ya faru na yayyanka nan ne aka zo za a yayyanka wanda al-Imam al-Qurtubi a tafsirin shi ya kawo cewa a lokacin da hakan ta faru yace an same shi daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya faɗa cewa a lokacin to sai da shi annabi Ibrahim ya zo da shi dan nashi annabi Isma'il da ya mutu a haka din shine to sai ya zo da shi zai yanka din wanda da farko kamin ya sanar da shi an ce ba ga yaya ba kai tsaye sai dai ya ce mai zuwa su je nan bakin daji za su yo kamar abin wuta haka to shi ne sannan sai ba su yi cewa ne sai ka ba shi wannan labarin to ga abin da yake faruwa fa shi Allah ya ba shi umarni cewa yanka shi matsayin shawara shawara ce kuma kai shi a kaga ne wannan sai ce ha ba wai daga ai mafarki ga su kashi ko a ce Allah ya san ai mafarki ai ba amma kawai abin da yake ya abatif almatu umar kawai ba maka aikata abin da aka baka wani kuma shikin haka yake mishi sai ta jidu insha Allah min as-sabirina zaka same in Allah ya so masu hakuri zai yi hakuri kawai ka aikata abin da Allah baka wani to an ce lokacin da kuma yazo za a tafi wajen wannan yanka to sai a ya gaya ma shi annabi ran da yake cewa akwai an ce ya ce ya daure shi wajen saboda kar ya je wajen yankan nashi ji zafi ta yanda zai dan yi kila ko wani wanda aka ga misali ya zama kamar yayi raki don gudun kada haka nan ya ce to ya daure shi kuma aka ce kuma ya ce idan zai kwantar da shi ya kwantar da shi wajen fuska ta ake haka wai don saboda kar shi annabi Ibrahim din ya ga fuska ta ya ji tausayi ya kasa yanka wai kaga shi ma ka kara bayar da wata aidiya wanda za a yi amfani da ita wajen isar da wannan wani din wajen cika wani da Allah ya bayar to wannan kenan to shi ne an ce don haka aka yi to kuma a lokacin da shi annabi ya fito da shi ya kamin a isa san wajen yankawa to shi ne da ke faɗa cewa Imam al-Qurtubi ya kawo cewa sai dana Abdullahi ibn Abbas ya faɗa ya ce a lokacin sai shi shidan ya zo wajen mahaifiya ta ita Hajaru take ce mata shin wai menene abinda kisan abinda annabi ne zai da danki ta ce a sai ce mata ai yanka shi ne zai sai ce to saboda me zai yanka shi ta ce mishi kina sai ce a wai saboda ya mafarki ne Allah ya bashi wani yanka sai ce a ai kuwa kyauta cika wani Allah ma kaga ta bashi kunya ko yawa shi ne sannan kuma ya dawo da ya kace mai sama sara sai ya dawo wajen shi dan shi annabi Isma'il da za a yanka kina sai yazo sai yake ce mashi a kai yanzu kawai dai dan dai baban ka ya mafarki sai yanka ka kawai shi kin sai kai da yanka ka a duk da ke tabbaya fara da shi ma cewa shin ka san abunda za a yi da kai shi ka bai sani ba yace yanka ka ne fa ba ku yace to saboda me zai yanka shi yace wai saboda umarni wai da ya mafarki Allah ba shi umarni ai ga sai ai ko ya cancanta kwarai da gaske cikin umarnin Allah shi ma dai hayyan ya wuce wannan annabi Ibrahim din shi ma haka yake fadi haka shi ma cewa watan yake tabbata sai wai kai misa kai da shiya yace dai kashi ne cikin kuma saboda ne saboda Allah ba shi umarni shi ma ce saboda haka umarnin Allah ko wajibi ne in cika shi wanda akwai ruwa da shi Ibn Abbas da ya faɗa wanda Imam Qurtubi ya kawo tafsirin nashi cewa a lokacin da ya zo shi annabi Ibrahim din sai da ya zo na a jamra ta farko ai ka san inda aka jifa shi dan wurin da magoda uku to wannan jamra ta farko wanda aka jifa ta shi dan to sai da ya kawo nan wurin sai shi dan ya zo ne da shi annabi Ibrahim yana kokarin ganin cewa wai don ya nuna mai sai za a yi saboda mafarki kawai ya zo ya kada shi to lokacin da ya zo da wannan magana sai shi annabi Ibrahim ya dauki tsakuwa guda bakwai ya je shi dan ne zuwa ya wuce gaba kuma ga wannan jama'a ta gaba ta duke nan kuma ya ƙara dawowa har yanzu ƙara da irin wannan magana ta shi ma sake jifa ta da wannan tsakuwa guda bakwai din har yanzu sannan ya wuce ba ta ita ma ta ƙarshe da shi ma ya sake dauka ta ya sake zuwa da wannan magana shi ma ƙara jifa ta da wannan jama'a guda bakwai din wanda aka ce shine dalilin da ya sake yanzu a wajen aikin hajji waɗannan jagorori guda uku ake jifa su kowanne a da tsakuwa guda bakwai bakwai din wannan shi ne aka ce jifa shi dan ko to ai kaga asulin ne a jifa da shi dan din yawa yanzu kuma koyi ne aka yi da abinda shi a daibarin ne amma shi a daibarin shi da shi dan can asuli din yawa to shi ne da zai mutu yanzu ba shi dan zai gani ba gashi yana jifa ba ba shi yake nufi ba yawa saboda haka sai mutu ya samu lada da wannan abin da aka yi din to wannan shi abinda duka dai malaman tafsiri sun kawo din nan kar abuwa suna da yawa kwarai da gaske wanda duka malamai sun kawo su dai a cikin tafsirin nasu din to shine Allah madaukakin sarki yake bada labarin cewa sai yake cewa ya bare ya kai dana inni arafil manami ina gani a cikin bacci na cewa anni azbahuka zan yanka ka ma'ana an bada mani in yanka ka fanzurtu ka diba gani ma za ka lame ka gani kaga inda shi annabi Ibrahim ya san ba irin dan shi bane irin wannan mai hakuri ko mai miƙa waya ga lamarin Allah ba ai yana ganin bai zai shawara da shi bai ma yadda shi labarin sai dai kawai dai za a aikata sun nace da shi kuro ta ma saboda kasancewar ya san cewa lalle zai bi kawaya zuwa ga alamarin to shi yasa sai ya ba shi shawara to dai ba shawara shi kuma ƙara sai ci ya abati ya baba if alma tu umar aika aikata abin da aka baka umarni kawai sai ta jidini kuma za ka same ni insha Allah in Allah ya so min as-sabirina daga cikin masu hakuri wanda aka ce ya faɗi insha Allah domin tabarruki da insha Allah ne wanda asali alqur'ani ma Allah ya bada umarni ko wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa insha Allah kar mutum ya ce zai aikata ba kaza gobe sai ya faɗi insha Allah to wannan shine wanda inda mutum zai rantsuwa ya ce wallahi tallahi insha Allah gobe zan yi abu kaza to ko da wani abu ya kitta wanda ya hana shi bai abun ba magana wani ne kafara ciki saboda wannan insha Allah ta kore wannan rantsuwa ta shi ko da abun bai wani uzuri gita bai abun da ya rantsuwa ba tunda ya faɗi insha Allah shikenan ba kafara ciki ke sai ba a sai zan mutum zai abu ba ya faɗi insha Allah sai ana sai zan mutum ya saba da kodin insha Allah ke sai sa daga gafa da cewa insha Allah min as-sabirina wannan malamai suna cewa shi yasa in ka duba saboda ya ce min as-sabirina ya tawadi ya ce za ka sabi daga cikin masu hakuri ya ce za ka sabi daga cikin masu hakuri bai ce za ka sabi ne sabiran ba kamar yadda annabi Musa ce ba kada ko eh don shi cewa za ka sabi sabiran wala asilaka amra zaka tabe da mai hakuri kai tsaye dalibai ce mina sabirina ba shi yasa aka ce sai ka da hakurin shi amma shi ko saboda ya ce mina sabirina ya sa kai da cikin sauran bayan Allah masu abun to shi yasa sai sa bala mai hakuri na jurewa daga wannan abin da zai shi din yanka ba din to shine insha Allah mina sabirina falamma aslama
falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadaynahu anya قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على العز المحسن إنه من عبادنا
shine Allah madaukakin sarki yace falamma aslama lokacin da suka miƙa waya gaba ɗayan su mana shi annabi Ibrahim din da kuma shi annabi Isma'il shine falamma aslama lokacin da suka miƙa waya baki daya khada'a suka kaskantar da kansu ga Allah wan qada li amrillahi ta'ala sun ka jawo ga wannan Allah madaukakin sarki wa tallahu jirjabini sai ya kwantar da shi a wajen kuncin shi wato shine kwantar a wajen yankawa kina to shine wa tallahu jirjabini wanda kamar da muka faɗa ga dasu kuma cewa shi sayyidina Abdullahi ibn Abbas ya faɗa cewa ya ci ya kwantar da shi a kifi domin kar ya kalli fuskar shi tausayin shi ya kama shi ya kasa zata da wannan umarni din nashi kuma ya ci ya yi kokari ya gaya wa Ibrahim ya saka tufafin shi kada ya zama ya saki tufafin nashi ya zama wajen yankawa jini ya taba shi wai kan jini nashi ya taba shi ya dawo nan gida wajen mahaifiya ta kalli jini nashi ta ji damuwa dukkanin shi yake bada labaran ga yadda kamata a yi wajen yankan nashi da kai ne to shine yake cewa lokacin da suka miƙa waya zuwa ga ubangiji wanda yake saki watan lahu ya kwantar da shi liljabini ta bangaren watan kuncin shi wajen yankawa kina aka ce kuma ta wajen goshin shi duka an fasara da haka din to shine da ya kwantar da shi aka ce wa kana zalika bimina wannan kuma ya faru ne a Mina Mina din nan ba ta nan Najeriya ba yawa ta can Saudiya ta Makka sau da aka a wacce mina a nan ne aka bashi wannan umarni sannan wa amar da suki na alhaƙi kuma sai ɗauko wannan wuƙa da ya zo da ita kuma ya bashi hayar shawara ya ce kuma ya yi ƙoƙari ya koɗa wuƙa tashi ta kaifi sosai da gaske ta yadda da ya yanka lokaci guda sai dai a yanki da ba ta da matsala ba to shi ne Allah ya ce wato shi ne da ake faɗa cewa to lokacin da ya yanka wannan wuƙa ga maƙogwaron nashi falam ta amal shay'an sai ba ta aikata komai ba bima'anin min al-qudrati ilahiyyati saboda wani abu da ya hana daga cikin kudratar Allah kake sarki wanda malamai suna magana menene abin da ya faru wanda ya sa wata yanka din ba aka ce watan sai ya zama duk sanda ya yanka da ya yanka duk wata fata da an yanka sai wata ta saki fitowa wurin sai ya zama yanka ya kiwa wasu kuma suka ce a'a wata fata sai Allah ya samu wurin ta dalma sai an ka yanka gaba ɗaya kwata kwata ma ba ta yanka wurin amma dai malamai suka ce a'a magana mafi ma girma wanda za ta fi gwada iko na Allah ba a sa mai wata fata sabuwa ba ba a sa mai wata fata ta dalma ba a an kudura shi ta Allah kawai an yanka ga fata ce wanda aka sani amma ta ki yanka kurum to wannan shine Allah a ake cewa an yanka din to lokacin da ya wannan yanka din ba don ya yanka din lafiya lau saboda inda ka ga misali bai riga yanka ba kai kana a gani cewa kenan har yanzu da sauran jalaba da bai gida ce ta daidai ba ko to amma sai ya zama gashi tabbas saboda yadda din da sallamawa ya yadda ya fata gashi har ma wuka ya azaf mai na gogawa din amma dai kawai kama ne ciki to kuma kaga wannan zai iya yiwa dai kamar wajen madan mutum magana cewa annabi Isma'il ne ya zama shi din ne dan magana tana da karfi ta sunan cewa annabi Isma'il ne kuma kaga shi ne aika kan annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam kuma sabon sai ko shi kamata da ba ya samu wannan babban daraja din ko wace shi din ne saboda haka sai ya zama ya aka so ka to shine sai lokacin da ya wannan yanka din ya yanka ba ta kawo sai Allah ce wana dai nahu sai muka kira shi an ya Ibrahim cewa ya kai Ibrahim lalle kar saddaqta ru'ya lalle ka gaskata wannan mafarki da kai wai ma'ana wannan umarni da muka baka lalle ka yarda da shi ya kuma ka gaskata kwai da gaske saboda haka tunda ku ka gaskata to shine kar saddaqta ru'ya hakika ka gaskata wannan mafarki bima hadaita bihi bisa ga abin da ka zo da shi ya mimma amkaraka min amrin zabi daga abin da yayi yugare ka na umarnin wannan yankan da aka baka din saboda kai tafi ka zalika wannan ya ishe ka to shikenan Allah ce kuma inna ka zalika lalle ko mu haka ne kama jazina kamar da muka saka maka haka ne na jazil muhsinina muke saka masu kyautatawa li anfusihim ga kanun su bimtidalil amri da watan sadar da umarnin da Allah ya ba su da aikata shi din firajin shiddati anhum da yayi tsanani daga gare su sai Allah ya ce inna hadha lalle haqiqa wannan yanka da an kace mutun yayi an kace annabi Ibrahim yake da ne kuma dan nan gashi kadai ne yace la huwal bala'ul mubin yace wallahi jalaba ce babba mabayyana ya ga fili karara domin ba karama ba jalaba ba ce wannan ai zaka ga shi mutun da yake da son da kuma tausayi ai ko da 100 ne gare shi a ce yake kula daga ciki yana da wahala yi to balle shi annan gari shi ba ya talka bai haifa bai da biyu kuma ga ya tsufa bai da wani dantsi shi kadai kila yana ganin cewa yanzu ga wani dan da zai same ya gade shi a ga wasu al'amura na shi to kuma an ga ce yake shi kuma ya dai yanka ai ka ga wannan ba kalmar jarabawa ya ce wanda ya samu daga ilahi Allah mabarkin sai to shi sa Allah shi inna hadha lalle wannan umarni na yanka din nan lahu wal bala'ul mubin ya ce lalle fa jarabawa ce mabayyana ya kai da gaske to sai Allah ya ce wa faida na ku sai muka fanshi shi annabi Isma'il din nan bizabihi da wannan yanka nashi kenan shi ne al-ma'mur wanda aka ba da umarni bizabihi da yake shi ko ko Isma'il shi ne annabi Isma'il ko Ishaq ko kuma annabi Ishaq qaulani bisa ga zance guda kuma da muka fara dai to shine Allah ya ce wa badana muka muka fance shi bi zabihin azimin da wani abun yanka wanda yake mai girma shine rago wanda Allah bashi umarni na yankawa din wanda aka ce wannan ragon shine wanda aka daga aljanna aka zo mishi da shiya kuma shine wanda umarnin shi wanda shine aka bashi umarni wanda dan dan annabi Habila dan dan annabi Adam to shine wanda yayi wannan qurbani na da shiya kusan mun shakar da shi ma san cewa shi Habilu din da shi kusan da akwai Habilu akwai Kabilu wanda rukunin su gaba ɗayan su sun yi qurbani saboda su ga kaidar su a wannan lokaci idan mutum yana son yayi wani abu kuma ya tabbatar da cewa shin Allah ya karba ko bai karba ba to zai samu wani abu wanda yake so mai muhimmanci ya kawo shi aji idan ya aje shi shine matsayin ya kusanta zuwa ga Allah da wannan abu idan Allah ya karba to sai Allah ya turo wuta daga sama sai ta kore wannan abu shi ne alama Allah ya karba ne kwarai ku eh to shikenan to shine aka ce shi annabi shi wannan Habilu din to shine ya bayar wannan ragon da shine wannan qurbanin wanda kuma Allah ya karba din to sai ya zama ragon a shi yana cewa aka aje shi a jannah na kiwo ne aka ce shi a jannah kai kiwo na ragon din wanda shine aka fito da shi ya aka zo da shi aka kawo shi annabi bayan da cewa ya yanka shi a madadin shi annabi Isma'il din to shine Allah ya tsara da namu sai muka fanshe shi bi zabihin azimin da wani abun yanka wanda yake babba mai girma shine wannan ragon na shi Habil din wanda shine karshe shi annabi Ibrahim ne ya yanka shi shine fadaba Hausai sai Ibrahim annabi Ibrahim kenan sai ya yanka shi wannan ragon din wato shine bi zabihin azimin mene da mutane azuma shi daga aljanna huwa alladhi karrahu habil shine wanda habil ya kusanta da shi zuwa ga Allah jaa da jibril wanda malaka jibril shi ya zo da wannan rago din fata ba mu sai ibrahima annabi ibrahima sai yanka shi mukabbiran yana mai yin kabbara sai Allah ci wata kana alaihi mun ba kikkiawar ambato ga annabi ibrahima a nan duniya fil akhirina cikin mutanen karshe za ka sai zama kowa yana yabon shi wanda aka ce ya yanka shi mukabbiran yana mai yin kabbara ya yanka wannan rago din wanda an ce lokacin da shi Allah ya yi yanka wannan ragon to sai shi malaika jibril sai faɗa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar su haka shi malaika jibril ya faɗa shi kuma annabi Isma'il din wanda za a yanka ko annabi Isa'il din duk dai wanda aka dauka din shi kuma sai faɗa la ilaha illallah wallahu akbar sannan shi kuma annabi Ibrahima shi kuma sai ya faɗa shi kuma Allahu akbar walillahi alhamdu wanda shi ta kaga aka ce shi ya zake shi ya zama sunna a bayan sallah babba ko sallah layya yau wato shi ta kaga ana yi aka ce shi dalilin shi ma ke yi kaga hadawa da kai Allah baraka juriya fa dana shi shi da kafaran farko guda gode sannan shi ma annabi Isma'il ko kuma annabi Sa'id ya fa shi ma nashi sannan annabi bai yi to sunna ka hadi baki da aka ce shi ne dalilin sa aka yanzu ya zama sunna akan haka din to shi ne Allah ke cewa don haka sai muka fanshe shi da wannan abin yanka wanda yake babba mai girma shi ne bizabihin azimin saboda ragon wanda yake babba kuma saboda ya fito daga aljanna aka kiyo ne to shi ne Allah ke cewa muka fanshe shi da wannan ragon wanda yake mai girma wata rakana alaihi mun bar kyakkyawan ambato ga shi annabi Ibrahim fil akhirin a cikin mutanen karshe wanda kuma annabi Ibrahim za a ga sa matsayin da kowa ma ya rona yake da waɗanda an mutanen kirki musulmi kenan da ba wadanda ba su ba tunda kaga ai yahudawa cewa suka yi nasu ne nasara ma su ma cewa suka yi nasu ne amma duk Allah ya karanta su ya ce ai ma kana ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wama kana min al-mushrikin ya ce ai shi ibrahim ba mai yahudi bane shi ya kuma ba nasari bane shi ya sannan kuma bai cikin mushrikan ba su ma katara ba kaga su an zura cikin yana cikin su to su ma ba cikin su yace walakin kana halifan musliman shi yana nan bisa ga addinin nan wanda yake addinin nan ya karkace daga barin duk wani abu wanda ba daidai ba shi yana nan musulmi ne mai miƙa waya zuwa ga Allah subhanahu wataala to shi yasa sai ya zama annabi ayyuka kowa da kowa yana yabo ne da yahudawa da nasara da su ba su mushrikan duka kowa yana yawan shi to shi yasa Allah ya ce sai muka baki kyawun ambato gare shi Allah ya ce kuma bayan haka innahu min ibadina haka ne na salamu ala ibrahima aminci ya tabbata bisa ga annabi ibrahima Allah ya ce kazalika to haka ne kamar jazina ku da muka saka mashi najzil muhsinina muke saka wa duk wanda yake kyautatawa wanda malamai suka ce tunda kaga Allah ya ce kazalika najzil muhsinina haka muke saka wa duk wanda yake kyautatawa wannan ya tabbatar da kina har gobe in mutum zai zama mutum kirki mutumin Allah to lalle ko har gobe shi ma Allah zai saka mashi da irin yadda ya saka manyan bayan Allah su ga bata saboda shi Allah da rufi ba bai rufi har yanzu ba da daraja da matsayi a wajen bayan shi ba masu girma to shi ne Allah shi inna wani ibadan mu'minina haƙiƙa shi yana daga cikin bayan wanda suke masu imani to bayan an yi wannan duka baki daya na bayar da umarni a yanka wannan da to sai Allah ya ce
wabashsharnahu ishaqa nabiyan min as-salihin wa barakna alayhi wa ala
ci gaba da fada cewa wa basharnahu sai muka ma annabi Ibrahim al-Bishr bi Ishaqa da samun annabi Ishaqa nabiyan kuma shi yana matsayin annabi haka muka bashi al-Bishr zai zama annabi min as-salihina kuma yana daga cikin mutanen kirki wa barakna alaihi kuma mun yi albarka gare shi shi annabi Ibrahim bi takfiri zuriyyatihi da yawaita zuriyyar shi wa ala Ishaqa haka nan mun yi albarka bisa ga dani saka shi ma wanda da hudan nashi ne wato shi ne bija'alina akthar al-anbiya min nasrihi saboda mun saki mafi yawancin annabawa daga cikin asulin tsafin shi ne anan yana daga cikin wanda malama suka ce shi ne zai tabbatar da ne annabi isma'il shi ne an yanka tunda yanzu gashi bayan Allah ya gaba da labarin an ce a yanka wani a yanka wani sannan sai Allah ya ce bayan duk an yi wannan sai mun kuma albarka da cewa kuma za a bashi isaka to kaga tun kamin hadisi annabi saka kinan kai dauki da yawa suka ce shi yasa yanzu wannan zai tabbatar da cewa annabi Isma'il nan dai shine wanda aka yanka din wanda Allah ya bada wannan yanka din tun daga jerin Allah har suka zo an gama karanta mana kisoshin cewa wadancan daya na wancan annabi Isma'il din shine aka ce an yi kaza ko an kai albishi da farko sannan aka dawo aka di wannan ka ba an gama maganar labarin yanka to sannan Allah ya ce wa basharnahu bi Ishaqa muka bayar albishi da cewa zai samu annabi annabi Ishaqa nabiyan kuma yana annabi aka ce to yanzu tunda Allah ya tabbatar da annabi zai zama shi annabi Ishaqa tun kafin ma a haife shi to ta yaya kuma daga baya Allah ya ce wa annabi kashi kuma kaga tunda dai Allah ya tabbatar da cewa zai zama annabi to ya za a yi kuma a ce a yanka shi bayan an ce zai zama annabi kaga tunda dai Allah ya tabbatar da zai zama annabi to zai cika alƙawari kenan sannan aka to shine Allah ke fara cewa watan ya zama ubashirabi saka nabiyyi kuma da annabi min as-salihina yana daga cikin mutanen kirki sannan Allah ce barakna alaihi wa albaraka gare shi ga shi Allah bai ne saboda haka shi sai kace mishi ma shajaratun mubarakatun saboda kasancewar watan annabawa da yawa daga cikin zuriyar shi aka same su saboda wato wannan matsayin nashi wanda kuma muka faɗa shi dalilin kaga ke cewa Allah madaukakin sarki watan wajen shi maza da salama shi yasa ƴaƴan shi maza ba wanda yake ya girma saboda in ya girma za a tashi zama annabi shi ma manzo to kuma Allah ya alƙawari ma ka cewa ma ka Muhammad labarin bin zakum walakin rasulullahi wa khatimun nabiyina maza da cikin wannan annabawa da shi ka to shi yasa kuma ga yadda muke da daraja daraja ce ta musu ta annabi Ibrahim annabi bai kuma dan yaji dadi Allah ya ba zuri'a ce da suka zama annabawa to maza da shi da abba shi ma to in ko ya aida suka girma shi ma wanda zai faru kenan fa to kuma Allah alƙalin ba wani annabi bayan shi to shi yasa suka rasu na kanana to shi yasa shi Ibrahim ne saboda zuriyar da Allah ya bashi duka suka zama annabawa to shi yasa yake cewa shajaratu mubaraka ne to shine Allah yake cewa yin albarka gare shi wa ala ishaqa da bisa shi Allah bisa dan nashi kenan wa min zuriyatihi ma kuma can wata aya kuma da ya faɗa ko ya faɗa cewa min warai ishaqa yaquba bayan annabi ishaqa din kuma akwai yaquba shi yaquban jika ne wanda malamai suka ce shi ma kaga wani albishir ne wanda aka yi mashi wanda yake tabbatar da cewa wato zai samu gashi ya tsufa shi annabi Ibrahim din bayan ya tsufa tun da gashi da shekara 90 da wani abu kusan 100 kenan kuma gashi an ce zai haifi wani ɗan kuma an ga ce ma bayan wannan ɗan an ga shi kuma shi ma ɗan zai haihu shi ma sai aka ce to kaga kenan tun da aka ce shi ma zai haihu ɗa kaga albishir ce kenan annabi Ibrahim ma zai tsawon rayuwa kenan yanzu kana da shekara 90 sai an ga ce zaka haihu ɗa yanzu kuma an ga ce shi ma ɗan ma zai haihu ɗa kuma ka gan shi kaga amma albishir ta ƙara dogon rayuwa kenan daga gaba kenan yawwa to aka ce akwai albishir na zai ƙara tsawon rayuwa kenan kuma aka ce to in ya zama kuma har yanzu annabi Isa din nan gashi an ce za a haife shi kuma ya haihu ɗa to ai ko kaga a ce kuma shi an ka yanka bayan gashi Allah ya ce zai tashi kuma shi ma ya haihu ɗa to ya za a kuma a ce a yanka shi kuma to yana yaro to lokacin bai wani zai haifar ɗan ba inda kuma har yaro ya yi girma din ne ya haihu ɗan ne an kai abu to tun yana kafin a haife shi ma aka yi abu to duka dai wannan dai malamai sun yi wannan maganganun dama gaske to shi ne Allah ke cewa albarka gare shi wa Allah ya saka da nabi saka wa min zuriyatihi ma muhsinun daga cikin zuriyar su yace akwai masu kyautatawa muminai kenan wa zaliman li nafsihi mubin wa zaliman li nafsihi akwai mai zalunta kan shi ne kafiri kenan mubin wanda yake mai bayyanannen kafirci karra wanda yake ya kafirce bai yi imani da Allah ba abin da yake faɗa shine wato cikin zuriyar ta shi annabi Ibrahima da kuma annabi Ishaqa ba wai dukkan su ne gaba ɗaya sun ka zama masu imani ba zuriyar ta su a'a an samu wanda suke na ƙware daga cikin su sannan kuma an samu waɗanda suke ba na ƙware ma'ana an samu musulmai kuma an samu waɗanda ba musulmi ba shi yasa kaga duka kowanne daga cikin su din za a samu wani bangare na ƙware daga cikin su wanda sun biyo ko a ce sun gade su ta wajen aikin da kirki kenan waɗansu kuma sun fannare su kuma wani gefe na daban wanda ba shine asalin na ɗuwayen nasu ɗin ba cikin zuri a su kenan ba ana nufin waɗancan na farko ba amma kaga duka annabi Ibrahim duk wannan ganin kaya ne wancan banu Isra'il nan gaba ɗaya mafi yawanci annabawan duka cikin su an kai shi ne to kuma duk zuriyar duk ɗayan shi ne shi annabi Ibrahim ɗin alayhi salatu wassalam to shi ne Allah ya tawa zalimin li nafsihi mubinun da wanda yake ya zalunci kai ne saboda abin da yasa ce zalimin li nafsihi saboda in mutum yayi kafircin to wannan kafircin da yayi karshe kai ne ya tsara ba dan sakamakon wannan kafircin gare shi da koma ɗin to kaga ashe kenan idan mutum ya zama kafiri bai cuci Allah da komai ba shi yasa wani hadisi manzo sallallahu alaihi fada Allah madaukakin sarki yana fada da hadisi ko suke nan da duka duniya baki daya za su taru su zamo da zuciya irin ta mutum daya wajen tsoron Allah da ba su kara Allah da komai ba aka ce irin mutum daya din mai tsoron Allah wasu kace sai na bari siddiqu wasu suka ce ai manzo Allah dai da kai ne sallama wanda duniya za a zama kamar manzo Allah gaba daya to ba ƙara ma Allah komai ba saboda me saboda haka wata ma Allah ko can ba wai shi Allah ka kanka ne kai ma saboda sakamakon lazibin ka saboda fallashi da Allah ya gara mai ma haka in ya gara ma sai ya kibiya ka ko bai zalunce ka ba ba ƙwarar wani bare ku to a yi dan ƙaramin misali yanzu ba ka shikara ganin mutum da ɗanai ba amma a yi sa ɗanai aiki ai bai biya ne ku in ma ɗanai ce sai an biya shi ce ga ɗan ba zalibi da mutunci wai ya haba bana aiki ya ce sai ya biya shi to kaga shi ko bangiji ba ma da ba a shi halitta mai gaba daya kuma yan cin yanka yi wata kuma biya zai a ji a kan fadala shi to saboda haka a shi yasa ya zama bangiji ko dake sarki ya fara bayar wa kai da gaske na kasancewa haka to haka in mutum ya bautar kan shi yayi kuma sai ya ci gaba da cewa inda duk duniya kuma za su taru su zama da zuciya irin ta mutum daya ta hajinci da kafinci kenan wato aka ce kamar irin Abu Jahal kenan to da duk duniya za su zama kamar haka ne to ba su rage Allah da komai cikin mulki shi kuma kaga shi kenan to abin da za a yi mutum kashi ne yawa kenan shi yasa ce a wazalim da yasi mubi na kwara karatu
wa laqad mannanna ala musa wa harun wa najjaynahuma wa qawmahuma min al-kardil 'azim wa nasarnahuma كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا
المؤمنين. الله أكبر. تو أنكم يزور الله ولا يسكت عن النبي موسى دشيد النبي هارون عليه الصلاة والسلام شمالي أتكشي دام القرآن إذا كتكلم وسورة za a kawo istar wani annabi sai a kawo ta a takaice wani surar da kuma ga an fara da su da yawa saboda ka annabi Musa da annabi Haruna kamar da aka sani manzanni ne na Allah kuma an yi su ne a Misra wanda dalilin kuma zuwan su a Misra kamar da aka sani shine a lokacin da annabi Yusufa alayhi salatu wassalam ya zauna a Misra kuma har ya zama sarki a garin Misra din a lokacin kaga shi sai aka samu cewa su waɗannan ƴan uwan nashi sai Allah ya kawo wata yunwa a ƙasar tasu da yunwa ta zo a nan Sham kenan to sai ya zama su shiga cikin wani hali na neman abin da za a ce a nemo awo na abinci wanda za a sayi ƙarshe suka ji labarin cewa ai a Misra akwai wani sarki adili mai adalci wanda idan aka zo gare shi za a samu wanda irin a cikin sarkin da an gamu yota a cikin sunan Yusufa ila abin da ya faru tsakanin shi da wanda suka kore waki daya ina so yin kudin dalilin da yasa suka zauna a Misra ne kurum wato lokacin da aka yi hakan to shine sai suka zo a Misra wanda karshe da abin da ya faru tsakanin su wanda har ya ci zo da su taso gaba da su da wannan inda yake din to ne da suka taso da shi da su annabi Yakuba din baban nashi kenan shi annabi Yusufa da sauran su baki daya suka taso suka dawo Misra din wannan shine dalilin da ma zaman su a Misra din to kuma daga baya sai mulki kuma hannun Fir'auna to a lokacin shi Fir'auna sai ya zo ci gaba da musgudama waɗannan su banu Isra'ila da yan kabila na shi annabi Yusufa alayhi salatu wassalam din to wannan shi yasa sai ya zama wannan ta faru to lokacin da aka ci gaba da wato sai gashi Allah ya aiko shi annabi Musa wanda an sani annabi Musa yana zaune a Misra mun shakar ta kissar shi yanda ya faru shi Fir'auna irin abin da yake gudanarwa na yanka ƴaƴa da yake yi saboda bokaye ne sun bashi labarin cewa za a yi wani ɗa wanda wannan ɗa zai zama sanadiyar tafiyar da mulkin shi da halaka sai ma gaba ɗaya to shi yasa sai ya alwashi shi kuma to duk sanda aka yi ɗa namiji zai sa a yanke shi kuma duk sanda aka sa a san ɗa namiji zai yanke shi a yanke shi to matsalar da aka samu sai mutane ne suka ba shawara suka ce to ranka yanzu kuma akwai wata matsala banu Isra'ila amma banu Isra'ila da aka yi an gane banu Isra'ila su kaɗai yake sa ana yankewa banda wannan ƙabilar su ta kibɗawa ba a yankansu to shine suka ce mutum yanzu ana yanka waɗannan mutanen fa tunda banu Isra'ila suka da ake yanka suka ce ana yanke su fa duk ƴaƴan su nan ga waɗanda waɗannan da uwaye yanzu karewar da su kuma ga ya waɗannan uwayen su aka sanya wa wani aiki na wahala ginar rijiya ginar shadda duk wani aiki na wahala su aka sawa suka ce in ko suka kare to lalle kuma aikin ga na wahala mu zama da kanmu don haka a za a yi to sai ce to za mu da ai to duk in an kai yanka wa ga shekara to shikenan baɗi ba a yanka kaje kuma wata wata to bai gudan shekar da ba a yanka kuma a yanka ka ga Allah ya garaba shekar da ba a yanka tunda shi duk nan da ba a yanka wannan shekarar ba shikenan shi ya sha ba ai wai to ya Allah ya garaba sai sai a yafe shi wannan shekarar din amma shi ko Allah dai ya gode cikin iko ne sadda ba ka son abu in ya so ya yi shi sai ya yi sai Allah ya kisa a yanka ne musa shekar da ba a yanka din sai shekar da aka yanka sannan Allah ya san ka yi shi don Allah ya gode cikin iko ne in ya gada mai abu ko kai Allah baka isa ka hana din ba to aka yi annabi Musa wannan shekara wanda Fir'auna yake yanka kuma karshe don Allah ya gode cikin iko ne ya saba gidan Fir'auna za a rene shi shi Fir'auna shi zai daukar nauyin dole ne za a yi hayya ne har girma ne shi zai daukar nauyi ne kuma gida na Fir'auna Musa da zai tashi ya tai abin da ya gada ma cikin gidan nashi matsayin shi kamar yana dagare shi duk abin da yake so zai rike ne yanda yake so to shine wanda suke cewa watan Allah ya bashi wannan dama don dai ya gudu cika iko ne to kashe aka haife shi Allah ya ba ya ta haife ta shi umarni na cewa ta ainihin jefa shi a cikin ruwa ta jefa shi a cikin wannan kusa shi a cikin akwati bayan ta jefa shi a cikin akwati ta sanya shi a cikin wannan ruwa domin kuma Allah ya ce amma in dara duhu ilayki waja'iluhu min al-mursalina za mu aika da shi gare kuma za mu sanya shi na ma daga cikin manzanni to kashe Allah madaukakin sarki watan ya sanya aka haife shi din a wannan shekara kuma yanzu aka rene shi a gidan Fir'auna wanda lokacin da aka yi ta neman wanda za ta bashi nono shi lokacin da aka yi wannan bashi nono duk wanda aka kira sai ya kira nono nasa to da ma lokacin da aka jefa shi a cikin wannan akwati akwai ya kuwa shi shi a dai Musa wanda ita ma ita sai ta ce to ki bi shi don ki in ki bi shi don a ga don ki ga ina da ita wannan akwati zai kulla kashi sai ga shi ta shiga gidan Fir'auna din to shine sai ta shiga ta tabbata da hakan to shine sai da ta ga ana ta abubuwa ya ki karban nono kowa don da farko amma ana tsin ta sai da ci a yake an gane to shine ba za ta ce haba kai ko ya za a yi daga ɗaya kurun su mun samu ɗa matsayin murke shi matsayin ɗa gare mu kuma sai a ce a yanka shi saboda ka ɗaya kawar su ne matsayin ɗa shi ke nan sai yanka to shi ke nan wani ya ce a shi kaka shi mijin hajji ya ke nan saboda ka to aka to saboda ya kawar ta ce haka na zaya shi ke nan ciya jin shi ke nan kurun a ce to aka bar shi nan to aka zo aka yi ta neman wanda zai bashi nono shi ko sai Allah ya samu duk wanda ta bashi nono sai ya ke karɓa to sai ya ci kuma wannan ɗan uwata shi a ne kusa sai ta ce to yanzu abin da za a yi akwai wata wanda ya sani bari in ba ku in kira muku ita a gwada a gani ko yana karɓar nata cewa da mahaifiyarta shi kenan aka zo ta ce to shi kenan suka ce sun ba da dama a kira su aka ce aka kira wuta tana bashi nono ko sai ya karɓa har ta rana ce to wai ko ko dai danki ne ta ce a ai ta tana da daɗin nono duk ɗan ta ba nono kaɗa sai ya karɓa ba zai shi kaɗai ba shi kina aka zo to yanzu a yi jinga aka yi jinga kuma ka ga jinga gidan sarki ya ba karɓar jinga ba shi aka yi jinga mai tsada wanda za a biya ta ba shi nono ɗin sannan sun ka nemi shi wato suna ganin kamata ya yi ta zauna nan gidan na Fir'auna wajen ba shi nono ta ce a'a ita kan ba za ta yadda ba in dai sun yadda ita gida za ta koma da shi in kuma ba su yadda ba ga ɗan su nan kuma ita ma sai ta tura ko yawa shi shi ne wannan saboda ga shi kuma sai da wato ga dan suna amma ita kan sai shi kenan ga shi to ai dade ka gani shi kenan ta dawo shi Allah shi yasa in ya tashi abu ne baka yi saka hana ba kaga yasa an ga Fir'auna shekarar da aka yanka kuma yasa Fir'auna zai daukar nauyi ne karshe ko bayan an gama an yaye shi haka mai kada shi gidan Fir'auna ne ya dawo ya zama gidan dan sarki kuma doki wanda yake so yake hawan doki su tsara da yake so matsayin dan sarki yake haka yasa rayuwa take kashi ne sai bayan duk abin da ya faru ne wanda ya zama ya faru ya kasance irin tsakanin shi da mutanen Fir'auna ya zo yana tafiya sai su kuma ɗan ƙabila sai shi a dai musamman na farko sai da kenan da wani ɗan ƙabilar Fir'auna ya yi ɗan ƙabilar Fir'auna ya yi wasu abin wata masu nauyi ya ce wani dole sai ya ɗaukar mashi kuwa shi ko bai yi masu suna da gima na wata a dai musa sai ya bayar wa canza saboda bai da gaskiya ɗan ƙabilar na Fir'auna sai ya mutu to shi kenan kuma ka zabu Musa fa kaza alai haka Allah faɗa to lokacin da aka karanto shi ne sai kashi abu da faru wanda sai bayan an kwana biyu kuma sai annabi Musa ya ƙara dawo cikin gari yana zagayawa sai kuma ya ƙara isko wannan mutumin suna da rikici da wani dan kabila da na Fir'auna har yanzu shi kuma sai yake cewa wai ko amma ka ga kai kuma ka cika ma'ana kamar yadda sai da mai faɗa ranna ya gani ana rigima da shi kuma yanzu ma ya ƙara gani ne to dama wancan kashin da aka yi amma ba wanda ya gane wanda ya kashe wancan ba ba san ko wanda ne ba ai da ba gane ba shi kuma wannan dan kabilar annabi Musa da annabi Musa fa wannan magana sai ya tai wurin kamar ya kama wancan dan kabilar na Fir'auna to da dama ko ta su ne ka zalunci dama shi ko sai Allah shi zai kama sai ce kana so ka kashe da kuma ka kashe wannan wancan na jiya sai asiri to da shi kina aka jashi annabi Musa da yake da aka fara shi Fir'auna ai annabi Musa da ya rantsa ke ba da wani manzo za a kama shi sai aka samu wani mutum kirki ya zaburo shi kuma ya fada ba annabi Musa ka da wani ciki kuma ya ba da wani aka shi ka to nan ne annabi Musa ta shebar gari ya koma ta can Madiyana garin annabi Shu'aib a nan ne inda annabi Shu'aib gidan annabi Shu'aib ne ya zauna ya mai kiyo sannan kuma ya bashi ya tayi aura sannan daga baya ne wajen dawowa kuma baya shekar kusan 40 ba ya gida sannan ya dawo akan hanya bisa hanya da ya taho bisa hanya sai ya haɗu da shi wannan wuta din da shi da mata ta suka zo kenan ya haɗu da wannan wuta Allah yake bashi umarnin cewa inni ala Allahu la ilaha illa ana da sanan duk abin da muka karanta da can baya wanda cewa kuma ya dake shi zuwa ga Fir'auna ka ce ga Fir'auna sai to nan ne da yake cewa to yana son a sanya shi tare da dan uwa ne annabi Haruna to Allah ya ce kina an ba shi ya ji an sanya su ne tare to shine dalilin wanda suka zo mata suka zama sai annabawa a tare to bayan sun wadanna annabawa a tare to shine Allah yake faɗa wanda zai kissanta mana sunan cewa da kada manna ala Musa wa Haruna din wanda in mun dawo insha Allah sai muka tasu baki daya muna fatan Allah mana jagora dukkan da muka dade Allah ya karba mana kuma Allah ya yake mana Allah ban tada mu da ba mu gyarawa alfara mu san Allah salama ala fatan dukkan arafin da cikin wannan wata Allah ya bamu Allah ya samu daga cikin bayan da yake kwatawa alfara mu da Allah salama dukkan bukatun min alkhair alladhi yawma baki da muna roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da nasuwa duka da wanda tsanta ga mu su baki da muna fatan Allah ya yi muna alfarma manzon Allah sallama kuma muna addu'a ga ainihi shi wannan annasuru alama muna wancan masallaci na magama da Allah ya rasuwa muna mashi addu'a Allah ya gafarta mashi Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya yi mashi dukkan kurakuransa kuma dukkan hidimar da ya gudanar a cikin addini muna fatan Allah ya karɓa masa baki daya alfarma ya kai Allah sallama wa kuma Allah ta mashi kai imani alfarma manzo Allah sallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihil ma'bud wa fatihil ma sawada nasir hakim alhaqi wal hadi ila sirati mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa mithali lazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah ashhadu an la ilaha illa allah